dokar ta taron sun yi jawabai da dama kama daga nazarin matakan da ake dauka akan haƙoƙin waɗanda aka ci zarafin su ya zuwa bin haƙƙin tsofaffin ma'aikata da yadda mahukunta za su dukufa wajen ganin an bi haƙoƙin daidai gwargwado da kuma yadda yin hakan zai dore. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya Mr. Peter Hopkins ya yi jawabi yana cewa
The United Nations is supporting various human rights initiatives in this country. This consultation with the government and national partners will aim to streamline these efforts and achieve coherence, building the necessary momentum for results.
Hopkins ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta kwashi tsawon lokaci tana nazari akan irin rahotannin da take samu akan yadda Najeriya ke kare haƙoƙin jama'arta tare da yadda ƙasar ke ƙoƙarin bin kundin tsarin mulkinta wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Hopkins ya ce hukumomi a Majalisar Dinkin Duniya sun lura da irin matakan da jami'an tsaron ƙasar ke ɗauka na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su da farar hula. Wani abu da ya ɗauki hankalin mahalarta taron shine yadda yawancin matasan ƙasar ke ta zanga-zanga a wurare daban na neman haƙƙinsu inda suka bada misalin yajin aiki da likitoci masu neman ƙwarewa ke yi na tsawon lokaci. A nan wakilin ministar agaji da cigaban al'umma Musa Ahmed Bungudu ya tsokaci akan irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen biwa al'umma haƙƙoƙinsu.
Haƙƙin ɗan adam suna da yawa. Sai dai abinda gwargwado gwamnati ka iya yi ta yi bakin iyakayinta. Babu ƙasa ta duniya da za ka je ka ce 100% babu irin waɗannan wasu matsaloli. Amma duk da haka kamar nan hawan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bulo da cewa mutum miliyan 100 ana ƙasar Najeriya miliyan 100 za a fadda su a cikin matsalolin rashi. To kuma da ya fito da wannan ya kirkiro da ma'aikatar da za ta gar cewa an ci nasara ga wannan.
Ita kuwa ministar kula da ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta yi kyakkyawar fata ne ga masu gudanar da taron.
Wannan taruwa yana da mahimmanci kwarai. Na nuna godiya wa United Nations wato Majalisar Dinkin Duniya da kokari da talafawa da suke taimakawa. Kuma muna fata kowa zai tashi a tsaye domin a taimaka wa na ƙasarsu da jeyu musamman mata da yara. Domin kuwa taimakawa mata da yara taimakawa al'umma ne gaba daya.
Abin jira a gani shine yadda irin wannan tattaunawa da tuntubar juna da Majalisar Dinkin Duniya ke yi da hukumomi a Najeriya zai taimaka wajen samun ci gaba a fannin kare haƙoƙin al'umma a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.